to shirin namu na mata yau bakwancin wa aka samu zaki ga mana sunan ki sai ki dan bamu labarin ki a takaice.
Sunana Sadiya Ibrahim Biu, ma'aikaciya a gidan Radio Progress da ke nan Gombe. Na yi makarantar secondary a Federal Government College Kano, sannan kuma na yi jami'a a Jami'ar Bayero ta nan Kano. Ina da aure da yara na biyar.
Wani kwas aka karanta a makaranta? Shin abinda kika so ki karanta shi kika samu a jami'a?
Saboda ka gaskiya ba abinda na so na karanta ba. Na so na karanci fannin jarida, wato mass communication, amma kuma sai na karanci turanci. Amma duk da haka ina fatan nan gaba a yayin karatu zan je in sake kuma in karanci jaridar, tunda shine abinda nake aiki da shi yanzu.
A yayin da ke karatu, wani irin kalubale kika fuskanta?
To, kalubale na fuskanci kalubale da yawa. Misali a shekara ta ta farko a jami'ar, mahaifiyata ta rasu gab da ana cikin jarabawa. Mahaifiyata ta rasu, dole na zo na rubuta wannan jarabawar, sannan na tafi zama makokin mahaifiyata. Sannan na fara jami'a ina da aure da yara, to yanda zan yi balancing ga yara, ga hidiman aure, ga hidiman karatu. Har ila yau kafin in kare ina shekara ta ta uku da na haifi yata ta hudu. To a wannan garenan ciki ga karatu, to masha Allah an dai samu kalubale, amma kuma masha Allah na samu na kammala jami'a, kuma na samu goyon baya kwarai da gaske da encouragement ta wurin mai gidana. Da shi wasu lokutan ma shi da kanshi zai ce min lalle in shirya in tafi makaranta, ko kuma in tattara in je in karatu. Shi ba baya san yadda cewa na yi baya.
Aka fara aiki kuma yaya ake gwagwarmaya a wajen aiki ganin ga ki mace kuma macen aure?
To, lokacin da na yi applying a Bayero University jarida, sai Bayero University suka bani admission a harkar Turanci. Mai gidana kuwa ya ce man to tunda gashi na samu good background na Turanci, kuma zan iya Turancin, me yasa ba zan karanci Turancin ba? In ya so daga baya idan zan daura karatu sai kuma in zo in daura a jarida. To inda na samu kaina a fannin Turanci kenan. To gwagwarmayan wurin aiki zan iya cewa alhamdulillahi, a lokacin da na fara aiki a Freedom Radio na samu goyon baya da tallafi daga wurin ma'aikata. Sannan kuma a wajen harkan gida na samu goyon baya matuƙa daga wurin shugaban gidan nawa, inda yake encouraging ina akan wasu ayyuka. Sannan kuma na samu support din yara, duk da dole ne kai kokari kai balancing gida da aiki a matsayin ki na matan aure. To amma alhamdulillahi zan iya cewa ba a samu wani gwagwarmaya sosai ba. Ana iya kokarin yadda za a yi a ga cewa an yi balancing, an ba kowa hakkin su, an ba aiki hakkin shi, an kuma ba da kula da gida da mai gida da yara hakkin su.
A yanzu kuma inda nake aiki, wato nan Progress Radio Gombe, inda nake aiki ne da mahaifina, nakan samu wannan encouragement din daga wurin shi yadda zan yi balancing aiki da kuma gida a tare.
To a gaskiya na so fannin jarida ne, saboda mahaifina ɗan jarida ne, na taso na gan shi yana aikin jarida a wato Voice of America. To a lokacin da nakan raka shi inda zai labarai da sauransu, sai na yi growing wannan passion ɗin, sai na girma da wannan passion ɗin, son ganin cewa nima na bi bayansa, na zama kwararriyar 'yar jarida kamar yadda shi ma ya yi.
To madalla malama Sadiya Ibrahim Biu, dandali na godiya. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Nigeria.